the mic. Tell about love. Sour solo.
I need a Ahadu Kawai.
Yo, wow.
Da farko da na ganki kin kama mun zuciyar na. Zan ban ganki ba Aisha ni ba na kwana. Domin I love you fane na kira ki saya dana. Ki zo na kai ki gidan mu ne ba ki dan mama na. I love you no be like baza ai mana auren sunna. Kai ki daki na dare yayi sai da sunna. Bayan wata tara kin aihu Aisha za mu sunna. Love you no be like ba na mai daki ne mata na. Aisha salam alaikum
Aisha
salam alaikum
Aisha
salam alaikum
Aisha
salam alaikum
Aisha
salam alaikum
Aisha
salam alaikum
Aisha
salam alaikum
Aisha
salam alaikum.
So yanki yana burge ni lamarin ki Aisha na ban mamaki. Gani nan a kofa ki zo ki bude ni. Gidaje da mototi na duka na baki. Sayyada Aisha sayyada Aisha sayyada Aisha sayyada.
Salam alaikum
Aisha
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 salam alaikum. Na yawon duniya ban dan kamar ki ba. Buwar yaya na Aisha ke ce fanawa. Na yi murna fa da ranan auren mu fa. Aisha sarauni ya ce
Aisha
buwar mata ye
Aisha
gimbiya ta ce
Aisha
I love you my baby.
Aisha
sarauni ya ce
Aisha
gimbiya ta ce
Aisha
buwar mata ye
Aisha
I love you my baby.